بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أيو أشيرين لوتن ترى شكرا تدبو إير تريه إلى 40 بعد الله صلى الله عليه وسلم لجريم مكة المكرمة زوا مدينة المنورة وان لي 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 لأشرين لدير غوتن دير شكرا تدبو إير تدبو دور أزام طورة كراتين ومشي أولنا مسلاتين البركة والمسلاتين التي تتشم مكرم تنور الإسلامي للتربية والتعليم ودى في تشكين درن كريمة في نيجيريا. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu abin da za mu faɗa albarka, kuma ya sa ya zama makbuli gare shi, sannan ya sanya mu cikin ƙantattu na wannan wata mai albarka, kuma ya karɓi ibadunmu da salloli da addu'o'i ga baki ɗaya. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
نعم، الله سبحانه وتعالى يكتب ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Kada ku cuɗanya gaskiya da ƙarya, shine bil batil. Idan ba amince ba, wannan siyakin ayoyin suna magana ne akan banu Isra'il, wato Yahudawa kenan. Amma muka ce malamai suka ce waɗannan ayoyin sun gane da baki ɗaya harin kitabi, wato waɗanda aka baiwa littafi tun daga Yahudawa da sauran irin su Nasara, Kiristoci kenan, da kuma wasu da za su zo bayan su. Wato waɗanda ba su karɓi musulunci ba ga baki ɗaya kafirai, waɗannan ayoyi ko janyo hankalin ya game su ga baki ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wala talbisul haqqa bil batil, kada ku cuɗanya gaskiya bil batil da rashin gaskiya, shine al batil. Abin da yake opposite ɗin gaskiya shi ake kira batil, wato ɓata ko kuma abu mara kyau ko abin da yake baya tabbata. Tun da dama rashin gaskiya bai tabbata, da iman ita gaskiya ita ce mai tabbata. Bin batili wa tattumul haqqa, har rawaito daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ana kaddara lamu wala tattumul haqqa, wato sai kasance aka shi ne akan wala talbisul haqqa bil batil, haka kuma wala tattumul haqqa, kada ku koya gaskiya. Wa antum ta'lamun, alhalin ku kuna sani. Malamai ma'abuta tafsiri na Al-Qur'ani mai girma, sannan ma'abuta ilimi sun yi maganganu sosai a kan wannan aya daga ciki, da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala talbisul haqqa bil batil, kada ku cuɗanya gaskiya da rashin ta, ita ce al-batil. Ba su kace al-batil a yare na Larabci dukkan abin da baya tabbata ana kiransa batil, haka shaitan iblis shi ma shaitan karantarsa ana kiransa al-batil. Shi yasa ya tabbata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala afdaqul kalima ma qalaha alladhi ala inna kulla shay'in aw riwaya kullu shay'in ma khala Allah batilun wa kullu na'imin la mahalata zailun. Kun ga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi kyawun kalma ita ce wadda wannan alladhi ya faɗa ash-sha'ir, yake cewa kullu shay'in ma khala Allah, duk abin da ya kasance ba na Allah bane subhanahu wataala to batil ne, bushewa ne. Shi yasa duk abin da ba a nufaci Allah da shi ba, lallai abin nan baya tabbata, kamar yadda Imam Malik bin Anas yake cewa ma kana lillahi baqa, duk abin da yake na Allah shi ne yake wanzuwa. To haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi kyawun kalma ita ce wannan mawaƙin ya faɗa, wato lallai kullu shay'in ma kana Allah batil, duk abin da a ya kasance ba na Allah ba ne to mai gushewa ne. Kun ga batil a can mai gushewa, da shi yasa nan ma wala talbisul haqqa bil batil, kada ku cuɗanya gaskiya da abin da yake ba gaskiya ba, abin da yake baya tabbata.
sannan a can karashin baitin yake cewa kullu na'imin la mahalata za'ilun dukkan wata ni'ima lalle ne shi sabanin ni'ima ta aljanna tara mun tashin alqiyam wanda muna roƙo Allah subhanahu wataala ya sanya mu a cikin waɗanda za su samu rabo ta da aljanna. Da malamai ma abota tafsiri sun fassara wannan batin da tafsiri guda hudu zuwa biyar aka rawaito daga gare su. Daga ciki maganan farko shine waɗanda suke cewa abinda Allah yake nufi a wannan aya wala talbisul haqqa bil batili kada ku cuɗanya gaskiya da rashin gaskiya shine abinda Yahudawa suka kasance suna yi, suna imani da ragin wani sashi na at-taura da aka saukar musu da shi suka kafirce ma wani sashi shine sai Allah ya saukar da wannan aya yake cewa kada ku cuɗanya gaskiya da rashin ta. Wato ku yi imani da rajin littafin at-taura ku kafirce ma rajin littafin at-taura, wannan zancen farko ke ne. Shi yasa Allah ya bayyana haka tun cikin sura kamar yadda za mu gani nan gaba insha Allah ta'ala. Allah ya ce haka tu'minuna li ba'dil kitabi wa takfuruna li ba'd fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil adhab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun ku amma ya'maluna wa taqira'a. Allah yake cewa kuna imani da wani sashi na at-taura ko wani sashi na littafi ko kafirce ma wani sashi nasa to kun ga ana abin da ake nufi kenan inji malaman farko. Wato cuɗanya gaskiya da rashin gaskiya shine imani da wani sashi na littafi da kafirce ma wani sashi na littafi. Sai magana na biyu da aka rawaito daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abinda Allah yake nufi a wannan aya shine la tafsilu as-sidqa bil kadhib kada ku cuɗanya gaskiya da ƙarya. Wato abinda ya shafi shari'a na addinin musulunci da kuma littafi mai girma, wato su Yahudawa ana janyo hankalin su kada su dinga cuɗanya gaskiya da ƙarya. Abinda Allah ya saukar sai suna kirkiran wasu ababe suna rubutawa da hannunsu. Idan suka kirkira wasu ababe suka rubuta da hannunsu sai su sanya a cikin littafin su at-taura sai su ce ai wannan abin da kuka gani shi ma Allah ya saukar da shi. Ina fata an gane. Sai bi daidai yake da mutum ya je ya kakaro wani abu kamar yadda ɗan shi'a suke yi sai su je su fara su samo wasu ayoyi sai su ce ai waɗannan ayoyin suna cikin alƙur'ani mai girma kuma alhalin ƙarya suke. Al-Qur'ani mai girma shine wanda yake hannun mu, shine wanda aka saukar da shi ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma sai su ayi akwai wasu ayoyi da suke nuna falalan Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu cewa wai wasu sahabbai sun goge waɗannan ayoyin sai su ce suna cewa su ƴan shi'a kenan ire-iren su Abubakar Siddiq da Umar bin Khattab sun ɓoye wasu ayoyi waɗanda suke nuna falalan Ali ibn Abi Talib ba su sanya shi cikin Alƙur'ani ba. Har cikin suratu Sharh suna ƙaƙar wasu ayoyi suna sanya sa ko suna sanya su cikin suratu Sharh wato alam na sharah laka sadara. To kun ga wannan duk yana cikin wala talbisul haqqa bil batil kada ku dinga cuɗanya gaskiya da ƙarya. Haka Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ya fassara wannan. Wannan kuma fassara Abdullahi ibn Abbas yake daidai ko kusa da fassara Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam da yake cewa abinda Allah yake nufi a wannan aya shine al-haq wato gaskiya ne shine littafin at-taura. Rashin gaskiya kuma ko ƙarya shine abinda Yahudawa suka rubuta da hannayensu. Sai fassara ta biyar ta hudu kai ita ce ta Abu al-Aliya rahimahullahu ta'ala yake cewa abinda Allah subhanahu wata'ala yake nufi a nan shine Yahudawa sun kasance suna cewa wannan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin nan da aka turo mana wato shi mab'uthun ne walakin ila ghayrina amma zuwa ga wani wato ba mu ba. Cewa da suke wannan annabin da aka turo cewa an turo shi ne ila ghayrina zuwa ga wani mu sabbi haka shi yasa imani bai wajaba a gare mu ba. Wato shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yazo sai Yahudawa suke cewa tabbas annabi ne amma ai mu ba a kabilar mu ko ba a dangin mu aka turo mana ba. Kun ga nan suna cuɗanya gaskiya da rashin gaskiya. sai fasara ta karshe ita ce fasaran da Mujahid ibn Jabr babban tabi'i yayin wannan aya yake cewa la tasbitu al-yahuda wan-nasraniyya bil-islam, kada ku cudanya yahudawa da kristoci da addinin musulunci, wato addinin su kada ku cudanya shi da kuma addinin musulunci. Kabira ne saboda su sun canza littafin al-taura sannan sun canza littafin al-injil. Kiristoci kamar yadda muka yi bayani, wannan injilan da suke tare da su a yanzu ba ita ce asalin injila wanda aka saukar akan annabi Isa alaihi salam ba, haka littafin al-taura wanda take hannun yahudawa yanzu ba ita ba ce aka saukar akan annabi Musa alaihi salam. So saboda mai sun zo sun kakaro wasu karerai sai suka cusa a cikin littafin al-taura da a cikin littafin injila. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya bamu labari yake cewa yuharrifuna al-kalima an mawadi'i, a wata aya yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'i. Allah yake cewa kuma afa tatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Wadannan shine sifofin su. Shi yasa Mujahid ibn Jabr yake cewa wala talbisu al-haqqa bil batili, kada ku cudanya addinin musulunci wannan addini na yahudawa da na nasara wanda suka canza shi. To baya dacewa a cuɗa wannan addini da addinin su, shine wala talbisu al-haqqa bil batil. Allah subhanahu wataala yake cewa wa taktumu al-haqqa wa antum ta'lamun, muka ce an rawaito daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu karkashin wa taktumu al-haqqa yake cewa wala taktumu al-haqqa, wato kada ku koya gaskiya, kada ku kuskura ku koya gaskiya ya ku yahudawa da nasara da kuma waɗanda za su zo bayan su da kuma su karantar su ma a mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan hukuncin da baki ɗaya yana game su, wato abin da yake cikin sashi na Alƙur'ani mai girma, haramun ne mutum ya koya wani sashi nashi, kuma ko da wannan abin ya ci karo da abin da zuciyarsa yake nufi, kuma koda ya ci karo da misali wani hukunci da za a yanke masa ko kuma a kawo masa ƙara kamar yadda muke bayani, baya dacewa mutum ya koya wani abu na Alƙur'ani mai girma domin ya yi hukunci da abin da yake daidai da zuciyarsa ko kuma ya yi hukunci da abin da yake daidai da wani ɗan uwansa da aka kawo masa ƙara yake so ya ba da hukunci akan wannan ƙaran da aka kawo masa. Saboda haka waɗannan ayoyin duk da suna magana a kan yahudawa ne, amma suna gani a al'umma da baki ɗaya. Shi yasa Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wala taktumu al-haqqa, kada ku koya gaskiya, wa antum ta'lamun al-halin, kuma ku kun san wannan gaskiya, kun san abin da aka saukar daga cikin abin da aka saukar muku a cikin littafin at-taura da injil, shine an ba ku labarin cewa akwai wani annabi da zai zo ƙarshen zamani ana kiransa Muhammad ko Ahmad, kamar yadda ya zo a cikin suratu Safi, wa idh qala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad, kuma ana Ahmad ana nufin shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da shi yasa malamin suka ce a ƙarƙashin wannan ayan haramun ne a gare ku ku ɓoye bayanin wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya bada labari a cikin littafin at-taura kuma ya bada littafin zuhur a cikin littafin injil. Shi yasa suka kasance suna koyi sifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sannan suna koyi addini suna koyi littafin da zai zo da shi, ba dun komai ba sabida annabi ya zo ba wai a cikin kabilarsu ba. Shi yasa Allah ya bamu labarin can ciki yake cewa walam ma za'am kitabun min indillahi musaddiqan lima ma'ahum wa kanu min qabl yastafihuna 'ala alladhina kafaru alam ma za'ahum ma arafu kafaru bihi fala'atu llahi 'ala alkafirin. Allah yake cewa bisa mashru bi an tasawu an yakfuru bihi bima anzalallahu baghyan an yunzila Allah min fadli 'ala man yasha'u min 'ibadi fa ba'u bi ghadabin 'ala ghadabi wa lil kafirin 'adhabun muhin. Wannan shine abin da yahudawa suka yi, koyi sifofin annabi gaba ki daya bayan Allah ya yi bayanin wane ne annabi da zai zo, ya yi cikakken bayani filla-filla a cikin littafin at-taura haka a littafin al-injil, amma saboda hasada da kuma tseta da bakin cikin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suka koyi wannan bayanan gaba ki daya da su zuwa cikin littafin at-taura da littafin injil. shesa anan Allah yake cewa wala taktumul haqqa kada ku koya gaskiya wa antum ta'lamun bayan kun san gaskiya a cikin littafin ku at-taura da kuma al-injil Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bayan wannan aya wa aqimus salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in wa aqimus salata ku tsaya sallah ya ku ɗan uwa gabaki ɗayan ku wato mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka wanzu bakaya wato sauran ahlul kitabi daga yahudawa da nasara na Allah subhanahu wataala yana umurni ne gabaki da mutane gabaki ɗaya al'umma wanda annabi Muhammad sallallahu wasallamu alaihi yazo ya same su akan cewa lalle dole ne kowa ya tsaya sallah shine wa aqimus salata shi yasa malamai suke bayani al'amr anan bil wudu sai da sallah da ake umarni da shi anan shine wato lil wujub na wajibi wajibi kuma ba a samu wani dalili a cikin alqur'ani girma ko a cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo ya ce wai santoli guda biyar ba wajibi ba ne ba a samu wannan dalilin ba kuma har tashin alqiyama ba za a taɓa samun wani dalili ba wanda zai zo ya ce wai khamsu salawat wai ba wajibi ba ne santoli guda biyar wai a ce ba wajibi bane akan mutum wannan babu nafsi akan haka shi yasa Allah yake cewa ku musu salata lalle ku tsaya da sallah wa atu zakata sannan ku bayar da zakka wanda duk Allah ya hore masa da dukiya kuma ya kai misali na zakka to wajibi ne ya fidda zakka kamar yadda Allah ya faɗa a surori da dama a ayoyi da dama a cikin alqur'ani mai girma alladina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun to shi yasa Allah yake cewa wa atu zakata kuma ku ba da zakka sannan warka'u ma'ar raki'in sannan ku yi ruku'u tare da masu ruku'u ku yi ruku'u tare da masu ruku'u malamai sun yi bayani masu dimbin yawa kafin waɗannan ayoyi daga ciki da Allah subhanahu wataala yake cewa wa aqimus salata wato ku tsaya da sallah suke cewa abinda ake nufi da tsaya da sallah anan shine mutum ya aikata sallah yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya umarni ya aikata kamar yadda annabi yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli wato ku dinga yin sallah kamar yadda muke yin sallah sannan bayan haka wasu malamai suke istinbat karkashin fada Allah subhanahu wataala fasbahin kama umirta anan suka ce ai ana nufin annabi ka daidaita kamar yadda aka umarce ka wato ka tsaya sallah kamar yadda aka umarce ka ka tsaya sallah to shi yasa a zance mashi inganci duk wani wanda yake sallah ba wai bisa koyin sallan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to lalle ya san sallar sa ba karbuwa ba karbatiya ba ce shi yasa anan wa aqimus salata ku tsaya da sallah da rukunnanta da sunnoninta da mustahabbanta gabaki daya ku tsaya da su kamar yadda annabi Muhammad ya koya mana sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka rawaito daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu suna cewa za ku ga wani yana sallah ba mamaki shekara 40 zuwa 50 amma sallansa ba karɓaɗɗiya ba ce aka tambaye shi sabida ne zai fara shekara 40 zuwa 50 a rayuwarsa yana sallah amma sahabbai suke cewa sallansa ba karɓaɗɗiya ba ce gaba ɗaya shekarun nan da ya ba taɓa karɓar sallansa ko guda ɗaya ba aka tambaye shi sabida ne suka ce saboda baya yin wannan sallah bisa koyon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan muka kumance ba mun ba ku labarin hadisi shahararren hadisi na musulmi salati wannan bawan Allah wanda ya zo ya salla annabi yana cikin masallaci yana shingiɗe a gefen masallaci da ya zo ya yi wannan sallar cikin gaggawa babu nutsuwa gabaki ɗaya irin sallar da mutane suke kiranta fido kun ga wannan sallan a duk wanda ya kasance al'adar sa wannan sallar to lalle ya san sallar sa ba ne ba ka tsaya ba kuma musamman mata suna da irin wannan sallar za ku ga cikin minti ɗaya ko minti biyu mace ta hau da duma har ta gama sallar abin masu ya dinga baka mamaki wai wani irin sallah ta yi sai ka ɗauka ko suratul fatiha ba ta karanta ba to wannan exactly wannan bawan Allah ya zo ya irin wannan sallar a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce masa ya koma ya maimaita sallah ya ce ka koma kai sallah wannan ba sallah ba ya koma ya maimaita irin wannan sallah manzo Allah ya ce ka kara koma kai wannan sallah har sau uku sai karshe sai ya ce ya rasulullah allini ana la uhsinu salata laila zalika Allah ya koyar da ni ban san wata salla ba wanda ta wuce wannan. A gari na nayi mutsar ni salla ce. Sai manzo Allah ya tashi ya koya muku salloli gaba ki dai da rukunin su, kuma yake cewa kowanne rukunin idan kai kace ka je rukunin na gaba ka tsaya kana tsuku. Sai ka daidai ta arku'u, ka daidai ta sujada, yayin da zaka dauko arku'un nan kafin ka je sujada ka tsaya kana tsuku. Sai idan kai sujada kafin ka dago kada kai gaggawa ka tsaya kana tsuku. Haka karanta alqur'ani ma tayassara ma'aka min alqur'ani kareem wa su'araka wa anta gabaki daya to shi yasa anan da Allah subhanahu wataala yake cewa aqimus salata ku tsayi da sallah sallar nan shine suka ce dole mutum zai yi shi kamar yadda annabi ya koya shi yasa malamin sai wanda sai a yanda annabi yake sallah yaya ne annabi yake sallah sai wanda sai daga ciki akwai littafi da Sheikh Nasiruddin al-Albani ya rubuta sifat salat rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato yanda annabi yake sallah haka bin baz rahimahullahu ta'ala ya rubuta littafi kaifa kana salatu annabi sallallahu alaihi wasallam haka wasu malamai na wannan zamanin ire-iren su Sheikh Qadi da Sheikh Al-Amin Al-Haj malamai wanda suke kasan Sudan suna duka sunni wallahi a yadda annabi yake sallah to dukkan wani musulmi ya kamata a ce ya sai irin wadannan littafan ya karanta su kuma ya fahimce su domin ya danga yin sallah yadda annabi ya koyar da sallah tun kafin gagara ta zo masa wato tun kafin tsufa ko mutuwa ta zo masa saboda dama za a ga mutum idan yana matashi bai damu da ibada ba sai mutuwa ta zo masa ko sai furfura ta kama shi da shekaru sun kama shi dan nan ya tawajjuhi ya dawo zuwa ga bautar Allah subhanahu wataala to wannan kuskure ne ana so mutum a ya dace da su da ibada tun yana a matashin sa da kuma tun tace wato a tsufa ta zo maka ko kuma mutuwa ta zo maka a karkashin tsayi da sallah a malamin sun yi bayani suka ce menene hukuncin wanda ya bar sallah tsawon lokaci baya sallah wanda ya bar sallah tsawon lokaci baya yin sallah to menene hukuncin sa misali wani ne bai ji wannan aya ba sai yau da Allah subhanahu wataala ke cewa aqimus salata fa tsayi da sallah to shi kuma ba mamaki bai taba zuwa majalisi ba na karatun addini amma dai yana rayuwa cikin mutane amma idan ka kado masa sai ya yi sati sai bai sallah ba ko ya sati biyu bai sallah gabaki daya sai malamin suka ce to menene hukuncin irin wannan mutum to anan sai malamin suka tafi gida uku wato wanda ya dauka wani lokaci baya sallah sati ɗaya sati biyu sati uku wata ɗaya baya yin sallah zancen farko shine zancen al-Imam Malik bin Anas rahimahullah wa ta'ala arada al-Imam Ash-Shafi'i rahimahumullah ajma'in suka ce duk wanda ya kasance yana a al'adar sa idan ta kado masa ya sallah idan ta kado masa kuma ya bar sallah misali ya dauka na biyar baya sallah ko sati ɗaya baya yin sallah al-Imam Malik da Imam Shafi'i suka ce to duk wanda ya kasance wannan ne al'adar sa lalle idan ya dau lokaci baya yin sallah to lalle wannan mutumin ku sani ta fiti wannan to shine yayi gaban ne ya saba ma Allah subhanahu wataala irtakaba kabiratan min kaba'ir adh-dhunub wato ya karbi yayi babban ne daga manyan ne fuska wanda suke fusata Allah subhanahu wataala suka ce wannan mutumin da ya kasance baya yin sallah ko dau lokaci baya sallah a abin da shi dace wa shine a kira shi a ce ka zo kai sallah idan aka kira shi ya zo ya sallah ya yi yin sallah to abin da suka ce an shi ne za a kashe shi ridda wato aquba a kan wannan laifin da yake ina fata ana tare da ni wannan shine a hukuncin shi a zancen farko na al-Imam Malik bin Anas tare da al-Imam Shafi'i aka tambaye su menene dalilin ku suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisin Abu Huraira wanda Imam Muslim ya tsaya da shi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li kulli nabiyyin da'watun mustajaba kowane annabi yana da addu'a wanda za a karba masa ko aka karba masa yake cewa fa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu kowane annabi ya gaggauto da addu'arsa ko buƙatarsa abin da yake so a amsa masa yace wa inni ikhtaba'tu da'wati shafa'a li ummati yawm al-qiyamah ni kuma na bar addu'a ta ta zamana ceto ga al'umma na ranar tashi kiyama kamar yadda ka san ranar tashi kiyama annabi Muhammad zai ceci wato mutanen sa amma wanda zai cece su ka daga wuce ya shigar da su aljanna su ne wanda suka yi shi sau da kafa wanda ba sa saba masa suke salla yadda yake a yi su ibadu gaba cikin da yake a yi sannan yake cewa fahiyana ilatul insha Allah ta'ala man mata min ummati la yushriku billahi shay'a lalle wannan ce son nawa ranar tashin alkiyama za ta samu wanda ya mutu baya shirka ga Allah subhanahu wataala wannan hadisin al-Imam Muslim ya shiga shi to kun ga nan wato hatta wannan mutumin wanda ya bar sallah baya yi tsawon lokaci al-Imam Malik bin Anas da Imam Shafi suka ce in dai ya mutu akan kalmar shahada yana musulmi wa wurin Imam Malik bin Anas da Imam Shafi'i ba mamaki wannan ce son na annabi ta same shi wato ba mamaki ya samu ne ya samu aljanna ranar tashin kiyama zancen farko ke sai zance na biyu shi ne zancen al-Imam Ahmad bin Hanbal tare da wannan zance na biyu an maroto shi daga wasu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai Ali ibn Abi Talib sannan akwai tabi'ai waɗanda aka rawaito da su wannan zance akwai kuma su Abdullah ibn Mubarak da su Ishaq ibn Rahuya da Imam Ahmad bin kamar yadda muka yi bayani su suna ganin duk mutumin da ya bar sallah tsawon lokaci baya sallah aka ce mai ka zo ka yi sallah bai zo ya yi sallah ba suna ganin wannan mutum ya zama kafir ya zama ne ya zama kafir lalle hukuncin sa kawai a lokacin shine idan bai zo ya yi sallah ba za a iya kashe shi kuma idan aka kashe shi ya mutu yana kafir ina fata ana tare da ni aka ce ma al-imamu waɗannan tawagan malaman wato tun daga sahabi Ali ibn Abi Talib da Ishaq ibn Rahuya da Abdullah ibn Mubarak wannan duka su shine ra'ayinsu suka ce dalilin mu kuma shine faɗan Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani mai girma fawailul lilmusallin har ibn hazm adh-dhahiri yana cikin wannan ra'ayi bana azaba ta tabbata lilmusallin ga wasu masu sallah su ne suwa alladhina hum an salati sahun su ne wanda suke rasana akan sallah yau su yi sallah ba yau ba za su yi sallah ko in suka dau musu ma su dau sati sai ko wata daya ba su yin sallah to suka ce Allah ya ce bana azaba ta tabbata ga irin waɗannan mutane kana alladhina hum yura'un sunni kuma wannan shi ya riya a sallar su wato ba sa yin sallah domin Allah subhanahu wataala dalilin su na farko kenan sannan dalilin su na biyu shine fara Allah subhanahu wataala fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi din idan suka zo suka tuba suka yi sallah suka yi zaka to su ɗan uwan ku ne a addini wato su suna tare da ku musulmai sai ma na suka ce menene mafhumul mukhalafa da za mu fahimta na wannan ayar idan ba su tuba ba ko ba su zo sun yi sallah ba ko ba su zo sun yi zaka ba to su ba ƴan uwan ku bane a addini wato su ba musulmai bane ina fata ana tare da ni sai sannan bayan haka suka ce ya tabbata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufr tarku as-salah tsakanin mutum da kuma shirka ko da kafirci shine barin sallah musulmi ne yana barin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ya bar sallah afan ya duna yi to lalle ya kafa daga cikin musulmi ya koma mushriki ko kafir to kun ga wannan shine dalilan dalilin farko na alqur'ani ne kuma da Allah yake cewa fawailul lilmusalli wannan azaba ta tabbata ga masu yin sallah su wane ne masu yin sallah alladhina hum yura'un shi yasa wannan ayan wasu ma malamai suke ganin idan mutum ya zo karanta ta ba a so ya tsaya fawailul lilmusalli an ci so ya haɗe ya ce fawailul lilmusalli na alladhina hum an salatihim sahun wata ran wani ba Allah da muka yi karatu da shi a mataki na digiri ana kiransa Usman ɗan ƙasan Ghana ne yake ce mana wata ran shi ra'yal ayn ya gani ido da ido kafirai kiristoci sun shigo kasuwa suna yaudara musulmai kun san ƙasan Ghana akwai kiristoci da yawa sun fi mu yawan waɗanda ba musulmai ba sai za ku ga duk shekara mafi yawanci present din su ba musulmi bane. Musamman wanda yanda suke ce mana kama a tarihin garin musamman a demokrasiya demokrasi da ta shiga kaman ba ta samu musulmi wanda ya mulki garin ba. Haka wasu daga cikin kasan suke ba mu labari. Amma wannan ba ma cikin kafin na sanin wannan waɗanda suke abin nan ba siyasa ƙarshe. To muhammad shahid shi wannan ba Allah yake ce mana yana zaune sai kiristocin nan suka shigo. Kun san ana tura wasu kiristoci waje suna zuwa suna yi karatun addini. Ba dun komai ba domin su dinga zuwa suna fakar da mutane. Mu mun gan su ra'ayar an a Sudan suna nan birjik. Su je su koyi larabu suna ma larabu sai ka ɗauka larabawa ne. Har jami'a ta Ethiopia wadda suke Sudan suna zuwa suna karatu a wannan jami'a kuma kiristoci. To sai suka shigo kasuwa da suka shigo kasuwa ya ce sai suka zo suna karanta wannan ayan fawailun lil musallin fawailun lil musallin fawailun lil musallin. Suna ce wa musulmai bana azaba ta tabbata ga masu sallah bana azaba ta tabbata ga musulmai. Ba sa cike allazi yawm an salatihim sahun allazi yawm yirahun. Gaba ɗaya musulmai waɗanda ba su yi karatu ba sai suka ɗauka cewa Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani ma yana cewa wai azaba ta tabbata ga musulmai waɗanda suke yin sallah. Sai wannan ya fara sa suka fara sa shakka a cikin wasu zukatan wasu musulmai. To shi yasa ƙarshen aya fawailun lil musallin bana azaba ta tabbata ga masu sallah amma suwa. Idan mutum ya tsaya nan kun ga zai rudar da wasu tawaga musulmai kenan. To dole sun kashi ke alladina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. To shi yasa al-imamu Ahmad bin Hanbal da tawagan malaman nan na wasu daga cikin tabi'ai da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin su Ali ibn Abi Talib suke kafa hujja da waɗannan ayoyin suka ce idan mutum ya bar sallah qat'an ko ya dau lokaci ba sallah a zo a ce mishi ya sallah idan ya ce shi ba zai yi ba. Kun ganin kaman yana inkarin yin wannan sallan ne to anan shine hukuncin shi ne kafirci. Dalil tawaga na uku na malamai sune Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala. Shi Abu Hanifa da wasu daga cikin malamai na tabi'a na Shafi'iyya sannan da malaman Kufa wato su Ibrahim an-Nasa'i da sauransu su suka ce idan mutum ya bar sallah tsawon lokaci aka ce mai ya zo ya yi sallah yake to shugaban wannan anguwar mai anguwa na wannan anguwar ko kuma chairman na wannan anguwar ko sarki na wannan anguwar to zai kama shi ne idan ya kama shi sai ya zane shi ya mai duka ya tilasta shi kuma har sai ya yi sallah. Abinda suka ce kenan suka ce batun ma a ce ya kafurta ko fasiki ne ba ta tashi ba za a sa shi dole har sai ya yi sallah. Aka ce menene dalilin ku suka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahillu damu imrin muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bi ihda thalathi. Wato duk wani wanda ya shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah subhanahu wataala sannan kuma ya shaida annabi muhammad manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam to baya halatta a kashe shi sai da dalilai guda uku. Dalilin farko manzo Allah ke cewa as-sayyibul zani wanda ya kasance shi ya taba yin aure kuma ya zo ya yi zina to idan aka kama shi muhsin wannan hukunci shi ne zai jifa a kashe shi. Sannan manzo Allah ke cewa nabi wanda yake halatta a kashe shi shine as-sayyibul zani wan nafsu lin nafsi wanda ya kashe rai haka kawai wani da ya mai komai ba cikin musulmi ya ɗau bindiga ya kashe shi saboda keta ko saboda wani abu na da yake so ya kwasa na dukiyarsa ko kuma na mulki da yake so ko kuma haka kawai shi bai mai komai ba amma yana jin bakin cikinsa sai ya ɗau bindiga ya kashe shi ɗan uwan shi musulmi. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aka kama wannan mutumin hukuncinsa shi ma a kashe shi. Mutum na uku shine at-tariq al-dini wanda ya bar addininsa. To Abu Hanifa yake cewa kun ga anan mutane uku annabi ya faɗa daga ciki babu wanda ya bar sallah. Annabi ya ce wanda ya bar sallah a wannan hadisin a kashe shi. to shi yasa wannan hadisin kuma muttafaq alayhi al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fi da shi shi yasa Abu Hanifa yake cewa wanda ya fara sallah kwata kwata baya yin sallah aka ce mai yazo yayin sallah yake zuwa yayin to hukuncin sa shine alƙali ko shugaba na wannan anguwar ya kama shi ya zame shi ko ya kulle shi har sai yayi nadama ya dawo ya ce zai sallah to waɗannan su ne zancituka guda uku da malamai suka yi a kan wanda ya bar sallah bayan Allah ya ce wa aqimus salata ku yi da sallah sannan bayan haka wa atu zakata Allah yake cewa ku ba da zaka zaka anan malamai sun yi tabani me wace irin zaka annabi yake nufi Allah subhanahu wataala yake nufi anan yake cewa wa atu zakata wace irin zaka ce Allah yake nufi anan abin da jamhurin malamai suka tafi ita ce zaka wanda aka yi bayani yana ɗaya daga cikin rukunin musulunci guda biyar wanda ya tabbata hadisin sahihain hadisin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bunyan Islam ala khamsin hadisin Abdullah ibn Umar an gina musulunci a kan ginshiƙai guda uku da farko kalimatu tauhid wato shi da baba Musa da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad manzon sa ne sai tsaida sallah sai kuma bada zakka to zakka ita ce nufi ana wa'atu zakata amma an rawaito riwaya daga al-Imam Malik bin Anas wanda Ibn al-Qasim muka yi bayani yana ɗaya daga cikin manyan ɗaliban Imam Malik bin Anas ya rubuta shekara 20 Ibn al-Qasim yake cewa wa'atu zakata anan da Allah yake cewa wa aqimus salata ku tsaya da sallah sannan wa'atu zakata kuma ku ba da zakka da wanda yake da dukiya wato ta kai misali kenan duk shekara dole ne sai mutum ya ci da zakan dukiyarsa to anan sai Imam Malik bin Anas yake cewa zakka abinda ake nufi anan ita ce zakatul fitr wato zakan fidda a fiddatan ko zakan kono da ake kira a wata Hausa wanda ake yin ta karshen watan azumin Ramadan wanda wannan gaba ce ma mutum ya tsar da ɗan uwa cewa lalle wannan zakan kada a mance a fidda ita Imam Malik bin Anas anan ya ce abinda Allah yake nufi wa atu zakata a wannan ayan shine zakar fiddatai wato zakan koni amma jamhurin malamai sun ce wannan zakar da yake nufi anan yake zakata dukiya ga wanda yake da dukiya ta kai misali sannan shekara ta zagayo mata sannan zakar kenan guda ne bulughul nisab wa hawl al hawl idan mutum yana da dukiya dole sai misali dukiyar nan ta kai misali sannan kuma shekara ta zagayo mata sannan ya wajaba ya shidda amma idan ba samu irin cikin waɗannan sharuɗan ba ba wajibi ba ne shidda zakka an kira ta zakka al-Imam Shawkani a tafsirin sa Fathul Qadir yake cewa dalilin da Allah ya sa ya kira zakka da zakka shine li'annaha tanmi lin-nama'i saboda zakka idan mutum ya shidda Allah subhanahu wataala yana samu wannan dukiyar albarka ta fara haffaka wanda zahiri sai za ka ka cire wani ɓangare na dukiyar da ka ba da sadaka ila miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan uku sai a ido za ka ga cewa kamar dukiyar ka ta ragu amma kuma daga baya albarkar da Allah subhanahu wataala zai samu wannan dukiyar sai kasance ya rubanya wannan dukiyar har ka mai da zakan da ka shidda linkin linkin wannan zakan kasa al-Imam Shawkani ya ce bishi ya ta Allah subhanahu wataala kira zakka da zakka wasu malamai suka ce kuma kamar yadda yayi bayani a tafsirin sa wato albarkan da ake samu wannan dukiyar shine albarkan ladan da zaka samu rufan yama lada da za a yi sai saboda wannan zakan da ka shidda shi yasa Allah subhanahu wataala ya kira ta da zakka sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani yadda za a shidda zakka kamar yadda yazo a hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ladai manzo Allah tsira da annabi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laysa fi haddin wa la tamrin sadaqa lalle babu wata zakka akan haddin qayyumi waya wato abin da shafi masara da sujero da sudawa da sauransu ko kuma da dina babu zakka akan su sai idan sun kai kamsa ausu sai idan sun kai ausu ɗin guda biyar wato malamai sai su yato shi ne sa'in 60 kenan idan mutum yana da masara ko dawa ko gero ya kai sa'in 60 to lalle nan zakka ta wajaba kanka wala fi ma duna kamsi zawjin sadaqa haka idan mutum yana da raquma idan ba su guda biyar ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu zakka a kansu misali shine kike da raquma guda hudu anan babu zakka amma idan ne kai ko su da kai raquma guda biyar to nan zakka ta wajaba a kansu wala fi ma duna khamsa awaqi sadaqa wa qala al-bukhari tarjuma wannan khamsa awaqi min al-warq haka abinda ke kai awa guda shidda ita ce azurfa azurfan da ba ta kai gwargwaron jiram ko jiram kamar yadda laraba suke shida fada dari biyu ba sunan ma babu zakka a kanta awa wannan kamsu awa shi ne suke abin mun fita hisabin sa da jiram dari biyu to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayanin wato yadda za a shidda zakka a karkashin wannan hadisi nasa sai Allah subhanahu wata'ala ya ce warka'u ma'ar raki'in sannan ku dinga yin ruku'u tare da masu yin ruku'u sannan Allah subhanahu wata'ala ya ce ku yi ruku'u tare da masu ruku'u to me Allah ya ce ni ji anan kawai idan kai ka zo ka ga mutane suna ruku'u ka yi ruku'u ko ka sai malamai suka yi bayani suka ce akwai maganganu guda uku karkashin wannan gaba ta wannan aya da Allah yake cewa qimu salata ku kai da sallah wa atin zakata kuma da zakka warta'u ma'ar raki'in sannan ku dinga yin ruku'u tare da masu yin ruku'u da dan farko shine an yi itlaqar ruku'i amma ana nufin sallah Allah ya ce ku yi ruku'u tare da masu yin ruku'u yana nufin ku dinga yin sallah tare da masu yin sallah wato yayin da aka kira sallah to lalle lokacin da za a je a yi sallar jama'a to lalle ya zama wajibi mutum ya je ya bi mutane ya yi sallar jama'a shi ne warka wa ma'ar raki'in ku yi sallah tare da jama'a a zance na biyu da aka rawaito kamar yadda Imamul Qurtubi ya ishara haka da Imamul Shawkani suka ce dalilin da ya sa Allah subhanahu wata'ala ya keɓance ruku'u a nan bayan ya ce wa aqimus salata ku sai da sallah sai ya zo ya ce ku yi ruku'u kuma bayan ita ruku'i wani bangare ne na sallah amma dalilin da ya sa Allah subhanahu wata'ala ya keɓance ruku'i da magana shine yahudawa sun kasance su a lokacin da suke ibada ba sa yin ruku'a ibadarsu a sallar su ba sa ruku'i to shi ya sa da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan aya yake yi ma sahabbai kitabi bayani wato su yahudawa da nasara da kuma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ku sai da sallah bayan da ku dinga yin ruku'u tsakanin da yahudawa suka kasance ba sa yin ruku'u a sallolin su zance na uku shine dalilin da Allah subhanahu wataala yake bace ruku'u da magana da zance a nan ko da magana a nan shine ahlul jahiliyya wato mutanen jahiliyya kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kasance idan suna ibadar su ko abin da yake ba su wahala shine yin ruku waɗanda suka musulunta daga mutanen jahiliyya abin da ke ba su wahala a wajen yin ibada shine ruku shi yasa aka rawaito daga Ubada ibn Samit a lokacin da ya karɓi musulunci sai ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afwan Imran ibn Husayn ba Ubada ibn Samit Imran ibn Husayn a lokacin da ya karɓi musulunci sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ni na yadda na karɓi addinin musulunci Imran ibn Husayn yake cewa amma ni zan dinga yin sallah sai dai ina da sharadi guda daya wannan sharadin shine ba zan dinga yin ruku'u ba a sallah wannan babban sahabin ta ce to shi ko abin da ke ba shi wahala a salloli gaba daya shine ruku'u to kun san annabi ya kasance mutum ne mai hikima wajen da'awa da yanzu wani ne ke da'awa ko in zai ce mai zai ce ka tafi wannan musulunci naga ba ya yarda da shi ba to a lokacin da wannan sahabi Imran ibn Husayn ya zo ma annabi ni zan karɓi musulunci kuma zan dinga yin sallah amma da sharafi ko ba zan dinga yin ruku'u ba sai manzo Allah sai ya yi shi ya ce mai komai sai babu komai ana nan bayan ya karɓi addinin musulunci ya zo yana sallah idan ya zo ana sallah shi kadai idan ake ruku'u sai ya ga ya wanzu shi kadai cikin mutane abin ya dame shi har musulunci da ya shiga cikin zuciyarsa sosai ya karfi da kyan shi ya koma yana yin ruku'u kuma yayin dama akan wannan magana ko sharadin da ya jinta ya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi yasa Allah da ya saukar da wannan aya yana yi wa mutane umarni su dinga yin sallah sai nana ta ruku saboda ruku za ta kanta tana ba yahudawa da mutanen jahiliya wanda suke shiga musulunci wahala sai Allah ya nuna musu wato muhimmancin yin ruku a karkashin wannan aya a malamin suke cewa a ruku'u kuma ana so idan mutum zai yi yayi tasbihi guda uku wato subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim sukutu sannan an rawaito hadisi daga Aisha radiyallahu ta'ala anha qala take cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da annabi Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya tasbihu salata bi takbir yana bude sallah wato yana fara sallah da takbir wato Allahu akbar takbiratul ihram والقراءة ذكرى سمع القرآن يكي الحمد لله رب العالمين فلن يكتب شيء وإذا ركع إليه ركوع باء فن عفوا وكان من قال الله يكتب شيء إذا ركع إليه ركوع لم يشخص رأسه لا يعتجى كنسا فلن ولم يصوبه ولكن بين ذلك وما باء صورة قصة أبدا كنسا قصة وصبايا سنتير بكنسا قصة سنة wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yayin da ya ruku yana miƙe bayansa haka yana miƙe bayansa straight forward wato ba tare da yayi sama ba ko yayi ƙasa ba ko yayi kuma wannan shine a sunna abinda ake so mutum ya yi wajen yin sunna a malamai suke cewa ta ya za a yi mutum ya gane cewa ruku'un da yayi daidai ko bai daidai ba shine za ka iya samun kanka ko matanka a gida ka rinka jarabawa take ruku'u ka ce ma wannan matan naka ko ɗan naka ya ɗau ƙwarya ya sanya a bayanka idan ya sanya ƙwaryan na a baya ba ta faɗo ba to wannan yake nuna cewa wato mutum bayansa yana nuna bayansa straight yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi kuma shi ma ya kasance yana yi kamar yadda ya tabbata a wannan hadisi na Aisha radiyallahu ta'ala anha anan wasu malamai na fiqh sun yi istinbatin wata mas'ala duk da dai wanda ra'ayi a raja marzuhin ne wato bai da karfi kamar yadda kuka sani ita idan ana salla mutum ya zo ya samu mutane suna salla ruku'u a raka'a ana idrakin raka'a shine idan ya samu liman a tsaye yana salla idan ka zo kai takbira kai takbiratul ihram kaga anan mutum ya samu ne wannan raka'a a zance na jodan da suke ganin wasu tawaga na malamai irin su Imam Malik ko da ruku'u mutum ya samu da liman misali idan mutum ya zo yana shiga masallaci sai ya samu liman yana a hali na ruku bayan haka kuma ya samu ma musulma suna a hali ne na ruku wato liman bai tsago ba idan ya yi kabbara kuma ya samu wannan raka'an kenan to anan akwai malaman da suke istinbati anan su suka ce ai da Allah ya ce warka o ma'ar rafi'i idan ka zo kana shigowa sai liman ka same shi ya dago amma mamu ba su dago ba sai kabbara a takbiratul ihram ka same su a kan ruku'u to ka samu wannan raka suka ce kuma Allah ya ce warka o ma'ar rafi'i fi ruku'u tare da masu yin ruku'u inda ka samu sauran mutane suna a halin ruku'u to kai ma ka samu wannan raka hari wannan fatawa gaskiya shaza wato ba aiki da ita ba ta da karshe a zance ba shi inganci shine ana samun a raka'a wato da karatun alqur'ani na liman ko kuma ka same shi a hali na ruku'u wato a halin da bai tsago ba idan bai tsago ba to a karkashin wannan aya malamai sun tattauna matsala matsalan farko shine shin sallan jam'i wajibi ne ko ba wajibi ba shin idan aka kira sallan jam'i ni ina cikin gida zan iya yin salla na ni kadai ko ko dole ne sai na zo na halarci sallan jam'i haka kuma wanda yake gefen masallaci misali gidajen da suke makwabtaka da wannan masallaci a nan shin idan aka kira salla akwai wuta suna jin maganganu na liman za su iya jin salla su suna gidajensu koko ba za su iya bi ba ina fata ana tare da ni kwaye zance na farko shine malamai suke cewa sallan jam'i sunna ce mai ƙarshe wato ba wajibi bane. Idan mutum bai yi sallan jami'i ba, ba za a ce yana da laifi ba ko yana da zunubi. Suka ce dalilin su kuma kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yake cewa salatul jama'a afdal min salati al-fajr bi 27 daraja. Hadith Abdullah ibn Umar wanda Imam Muslim ya tabbata. Manzo Allah yake cewa sallah na jama'a wato sallah shi jama'a shi jami'i ya ji mutum ya yi sallah shi kadai da lada ko da daraja 27. Misali wanda ya sallah shi kadai yana da lada daya, wanda suka yi misali su mutane za a ra'unya musu tazaransu wajen tazaran lada 27 ko daraja 27 a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Sai suka ce kun ga wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce wajibi ba ne. Ya dai yi bayanin cewa idan mutum ya shi kadai yana da sallah, amma darajar sallan ba ta kai wanda ya cikin tawagar mutane ba. Sai zan ce na biyu, malamai suka ce sallan jam'i wajibi ne ga kowane mutum. Ana kiran sallah wajibi ne kowa ya zo ya halarci jam'i. Aka ce menene dalilin? Aka ce dalilan mu suna da yawa. Kaɗan daga ciki hadisin da ya zo cikin sunan Abi Dawud, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la salata lijari masjid illa fil masjid. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu sallah ga maqamin masallaci, dole sai a cikin masallaci. Kuma wasu malamai sun inganta wannan hadisi, ko da a ce yana jin takbiratul ihram da komai, to haramun ne a gare shi a kira sallah ya zauna cikin gida ya ci cewa ya sallah da mutane. Sannan bayan haka hadisi na biyu, hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala, yake cewa ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun, wani mutum ya zo wajen annabi kira da annabi Allah ya tabbata a gare shi. Wannan mutumin shi Lahi ibn Ummi Maktum, wannan makawan da uka sani wanda ya kasance yana kiran sallah lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma sanadiyar sa ya tsokar da farkon suratu Abasa wa Tawalla, an da'a wal a'ma wa ma yuhika la anda wa yadhakka aw yadhkur sharafa kafa aw dhikra amma man istaghna fa anta law tasadda. Shi wannan ba Allah ko babban sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Ummi Maktum wataran ya zo wajen manzo Allah yake cewa ya rasulullah, ya kai ma'aikin Allah, innahu laysa li ta'ilun, ni makaho ne amma me matsala na banda wani wanda zai dinga yi min jagora zuwa masallaci. A lokacin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa sa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai ya tambayi annabi an yurakhisa lahu an yusalli fi baitihi, manzo Allah ya mai rangwame ya dinga yin sallah cikin gidansa. Wa kenan Abdullah ibn Ummi Maktum kuma shi makaho ne, yace matsalan shi bi da dan jagora wanda zai dinga yin shi yana kawo shi masallaci. Sai manzo Allah yake cewa farkon al'amari babu ne shi kaje ka dinga yin sallah a cikin gida, tunda kana da lalura sai maka wani kuma ba ka san jagora. Har ya wuce fa Abdullah ibn Ummi Maktum falamma walla, yayin da ya shude ya wuce da'ahu, sai annabi ya kira shi sallallahu alaihi wasallam. Da ya kira shi yake cewa hal tasma'un nida bisalah, shi idan aka kira sallah wannan kiran sallah yana kawo ma a gidanka? Yake cewa na'am ya rasulullah, ina jin kiran sallah da ake yi. A lokacin sai annabi yake cewa fa ajibhu, lalle wajibi ne ka aka kiran sallah, lalle dole ka halarci sallan jama'a. Wannan hadisin al-Imam Abu Dawud ya fidda shi da wasu daga cikin tawaga na malamai na Abu Dawud hadisi. Kun ga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abdullah ibn Ummi Maktum dole ne ya halarci sallan jama'a, kuma gashi makawo, kuma gashi yana da uzuri na yu sai da dan jagora wanda zai dinga tsaya yana kawo shi masallaci. Wannan dalili na uku asari ya ke rawaito daga Abdullahi ibn Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, wanda rawaito shi ya ce kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma zan ce mafi inganci hadisin mawqufi ne daga Abdullahi ibn Abbas, wato Abdullahi ibn Abbas shi ne ambaci hadisin mawqufi ne gare shi ba magana annabi ba. Abdullahi ibn Abbas yake cewa man sami'a nida'a, duk wani wanda ya bi kiran sallah, lam yamna'ahu min ittiyahihi, lalle babu wani uzuri da zai hana shi zuwa masallaci ya halarci sallan jama'a. Illa idza kana indahu udhrun, sai dai idan wasu manyan uzurori guda gare shi. Sai sahabbai suka ce menene wannan uzurin? Sai ya ce rashin lafiya kasal da kuma tsoro, wanda kila a wannan hanya da yake da shi akwai ɗan fashi ko makamancin haka, idan ya ce zai bai masallaci za su kashe shi. to waɗannan uzurori guda biyu ne kika ko kuma rashin lafiya wanda ba zai iya tashi da yake shi zuwa masallaci ba su ne kawai sai Abdullahi ibn Abbas yake cewa idan kuma mutum yayi sallah a gida yana jin an kira sallah lam tuqbal minhu as-salah ba za a karɓi sallar sa ba gabaki ɗaya abadan sallar sa ba ta tafiya ba ce wannan kuma asali ne mabuti ingantacce daga Abdullahi ibn Abbas to da waɗannan dalilai shine malamai suka ce rajihi a mas'ala abin da yake inganta a wannan matsala shine lalle sallan jama'a halartar sallan jama'a wajibi ne kuma idan mutum ya san halartar sallan jama'a ya sani ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine abin da malamai suka ce kuma suka ce ai Allah ya ce warka'u ma'ar raki'in ayar da muka karanta yanzu ku dinga halartar sallah cikin jama'a shine warka'u ma'ar raki'in احضروا صلاة الجماعة مع الناس مع الجماعة شيء وركع مع الراكعين طيب مسألة تجربة دما لم يسكت تتولى شيء إذا يكفن شيء مسلم يا يصلى وش أنبوا يا يصلى الجماعة دمسان سيزو ونا أنبوا يزو يطعو متعن سنة صلى شيء يا حدثة يمين يتوى من صلى كل حدثة با إذا ينا صورو مسالي idan aka fito aka ga shi yana zaune a cikin masallaci bai yi sallah ba za a tuhumce shi a ce kila wannan baya yin sallah ko kuma a ce kila ba musulmi bane so a wannan halin yana halafta muhimmin ta sallah ya kara jin wannan jami'i ko baya halafta to an ruwaito riwaya daga al-Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuya da Dawud bin Ali al-Zahiri suka ce abin da yake cancanta shine ya maimaita wannan sallah suka ce saboda waɗanda suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sa da suka zo sai manzo Allah ya musu umarni da maimaita sallah tare da mutane suka sun yi sallah a kan angon suka ce a su maimaita yace musu maimaita sallah yake cewa idan ka maimaita wancan ita ce farilla wannan za ka kasance na shida gare domin fidda shakka a kan ku kada sauran sahabbai su waigo su da kuro kai sallah ba su tarje sannan sahabin da ya kasance yana sallah tare da annabi sannan idan ya dawo an gonsu ya mutane ya mutanen su sallah kun ga wannan duka dalili ne wanda yake nuna hadisin haka amma al-Imam Malik bin Anas da shi da Abu Hanifa da Imam Shafi'i suna ganin cewa idan mutum ya sallah a wani wuri idan ya kasance cikin jama'a ne yazo wani wuri ko yazo ziyara to ba sai ya maimaita wannan sallan ba idan yana tsoro kada a tsomce shi cewa baya sallah shine zai iya koma wani wuri sai ya makale ya koyi amma idan ya kasance shi kadai ya sallah to yazo ya samu ana sallah to a wannan hali zai maimaita sallah domin ya samu falala na jam matsala ta gaba karkashin wannan aya da malamai suka tattauna shine da'iman wanda ya cancanta ya ba mutane sallah shine akra'uhum li kitabillah azza wa jalla kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani ummukum akra'ukum li kitabillah azza wa jalla sallan jama'a din nan muke bayani da karkashin warka'u ma'ar raki'in wato ku dinga sallah tare da jama'a cikin jama'a to wane ne ya cancanta ya jagora mutane sallan jama'a shine suka ce wanda yake kowa yawan ilimi na alqur'ani ne kuma wanda suka kowa yawan hadda na alqur'ani shi zai jagora mutane sallah al'amarin addini babu kabilanci ba a cewa wannan bako ne ba mu san shi ba ko wannan kanuri ne ko wannan bafulatani ne ko wannan bahaushe ne ko wannan bayerbe ne ko wannan kaza kaza na idan ya kasance a anguwan nan ko wannan ba ɗan Kaduna ba ne ko wannan ba ɗan Zariya ba ne ko wannan ba ɗan Kano ba ne addinin musulunci ba shi da wannan idan ya kasance kun gina masallaci kuka samu mutum ɗaya shi ne ya ci ku karatun alkur'ani ko shi wane ne ku sanya shi limanci kuma ko da ba kabilar ku ɗaya ba wannan abin da annabi ya faɗa shi na sallallahu alaihi wasallam sun yi saɓani wasu na ganin idan aka samu wannan ya ci iya karatun alkur'ani wannan ya ci tarin ilimi na ciki wannan ya yawan haddawa ai za a gabatar riwaya daga Imam Shafi'i da Imam Al-Auza'i suna ganin idan aka samu wannan ya ci yawan hadda misali yana da Qur'ani complete ya haddace Qur'ani kan wannan ya haddace rajin Al-Qur'ani amma kuma yana da ilimi ne yawa na fiqh ilimi na fiqh da hadisi Imam Shafi'i wasu daga cikin malaman Shafi'iyya da Imam Al-Auza'i suna ganin abin da yake cancanta na gabatar da malami mai fiqh din ne tunda dai shi ma ya iya karatun kawai wancan ya fi shi yawan hadda ne suka ce ai da annabi ya ce ya ummu aqra'u kitabi la zai musulunci wanda ya fi sunan alqur'ani suka ce a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce waɗannan su ne qurra'u wato marranta alqur'ani ne girma su ne kuma suka fi yawan ilimi da fikri abinda al-Imam Shafi'i ya faɗa kenan da kuma al-Imam al-Auza'i sannan bayan haka matsala ta gaba da suka tattauna karkashin wannan aya shine imamatu as-saghir shine karamin yaro ya halassa yayi limanci karamin yaro wanda bai balaga ba idan ka kasance ya ci kowa sanin alqur'ani da ilimin addini yaro ko da dan shekara 7 8 yana halassa a shiga mutane ina fata ana tare da ni haka sai menene dalili suka ce hadisin Amr ibn Abi Salama Amr ibn Salama lokacin da mutane suka zo wajen annabi bayan suka ci musulunci a lokacin sai ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu su je ya ummukum aqra'u min kitabi Allah azza wa jalla ku je wanda yake ku sana alqur'ani shi zai maku sallah mutane Amr ibn Salama da suka waiwayo suka ga cewa shi ne wanda ya fi sanin alqur'ani mai girma wato shi Amr ibn Salama din da suka ga ya fi su sanin alqur'ani mai girma a lokacin kuma shekarunsa 7 wasu malamai suka ce 8 6 zuwa 7 a wata riwaya 6 zuwa 7 sai suka sanya shi yana musulmanci kuma shekaran shi lokacin bai balaga ba yana shekara 6 zuwa 7 har ta kai ta kawo idan yana sallah a lokacin sai al'auransa tana bayyana kamar yadda kuka sani sahabbai sun kasance zahirai wato ba su dama da duniya ba ba su da kuɗi ba su dama da tara dukiya ba akwai wasu wanda zaka ga abin nan riga ɗaya gare su libas ɗaya gare su wato tufafi ɗaya gare su wasu ma za ka ga daga cikin magabata aka ce da shi da matarsa suna rayuwa da tufafi ɗaya shi idan ya sanya wannan tufafin sai dai yake su zauna haka babu tufafi idan kuma zai zo sallah sai ya ɗau wannan tufafin ya bar tasira idan zai koma sai ya bata wannan tufafin ya yi sallah shi kuma ya zauna a tsirar Allahu akbar kun ga bayan Allah kenan to shi ma wannan babban sahabin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Amr ibn Salama ya kasance lokacin hatta wanzo da yake sanyawa a yayaje idan ya zo ya yi sujada sai al'auran shi ta dinga bayyana a bayan kun ga wannan yake nuna ne yadda sahabbai suka kasance suna rayuwa duniya da baki daya da sadali su abban musiba wanda su dali al'umma na yanzu wannan wannan ke rayuwa dukkan musiba wasu ciki da yake faruwa a duniya ba komai bane akan dukiya ne kawai abin da yake bayan yake biyo bayan dukiya shine mulki kowa ta bala'i su yayi kuɗi kuma kuɗin nan a rana ɗaya kowa ke son yi shi to shi yasa za mu ga matsaloli sun yi yawa kidnapping kashe mutane ƴan fashi ƴan tudu babu abin da babu amma da za a koma rayuwa irin na sahabbai na zuhuri na rashin damuwa da duniya to ana ga dukkan waɗannan matsaloli na wannan rayuwar ta fara ne insha Allah wannan sahabi shekaran shi 6 zuwa 7 yana musulunci bai da wannan sa yaje shi aka ce Imam al-Qurtubi yace har wata ran wata mata ta zo gitawa ko tana tare da su sai ta ga al'auran wannan yaro sai take cewa tubi da ni ba za a abin nan nemo mai tufafi ya daura mai sai aka ji aka nemo tufafi aka zo aka sai ma wannan sahabin Amr ibn Salama aka kawo masa ya sanya wannan tufafi malamin sa ce yake cewa tunda yake a rayuwarsa bai taba samun farin ciki wanda yake farin ciki irin na wannan ranan wanda aka suturta masa sarautarsa kun ga shekaran shi 6 zuwa 7 yana ne yana yin mutane limanci shi yasa suka ce ya halatta karamin yaro wanda bai balaga ba ya ja mutane sallah idan ya kasance shi ya fi su a ilimi na addini da kuma ilimi na alqur'ani mai girma wannan matsala ta gaba suke cewa haka ya halatta makaho da a'raj gurgu da kuma mai shanyayyen wani ɓangare na biki yayi wa mutane liminci wannan duka ya halatta. Sannan bayan haka mace an tattauna akan limancin ta yana halatta ko baya halatta. Farwaito hadisi daga Abdulrahman ibn Khallat hadisin Abu Dawud wanda ya shiga sunan nasa yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kaiwa ummu waraka bintu Abdullah ziyara yazuruha yana kai mata ziyara kun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin mai tawabu bai da girman kai ya kasance yana taima abokaninsa ziyara sahabban ruba har mata ma yana kai mata ziyara lokaci bayan lokaci kuma wannan duka al'adar Larabawa ne amma sakamakon mummuna kowa kai za ka ci yawanci cin sai sai wannan yana rage danƙon soyayya da zumunci da a zamantakewa ne cewa din idan aka rasa irin wannan sifofi abin da yake dacewa shine yayin da suke rayuwa makwabtan ka gabaki daya lokaci bayan lokaci duk wata daya ka dinga kai musu ziyara ka shiga gidan wannan ka ji ya lafiyan sai ziyara ka ya kai iyalinka kana ta shika keta rana ɗaya ko rana biyu a wata na ce mu kawai ɗan uwa ziyara wannan suke makwabtakan ka haka irin wannan wata da muke cikin sa na albarka watan Ramadan abin da yake dacewa shine ɗan anguwa su dinga cewa gabaki ɗaya a yi dandali irin nan masallacin nurul islam fanta kowa ya fito da abincinsu ana haɗuwa ana iftari ana shan ana buɗe baki wallahi haka Larabawa suke yi za ku ga gabaki ɗaya anguwa ana taruwa masallaci ko a kashe hanya gaba ɗaya anguwa kowa ya fito da abincinsu ana shi hatta mutane titi kashe shi ake duk wanda ya zo tafiya za a tsaye da shi ana haɗa shi da Allah dole ka zo ka yi gabaki ɗaya kisa za ku gabi yadda suke Larabawa ɓangaren karamci da haɗewa haka suke amannarsu haka suke rayuwarsu ta shi yasa za ku ga wasu ababe hassada da keta tsakanin su ana samun karamci amma saɓanin mu yanzu za ka ga wani ma sai tura a kashe ɗan uwansa ba komai ba kuma yayi mai komai ba saboda kawai keta da hassada to kun ga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ji wanda yake lokacin shugaba ne na duniya gabaki daya amma shi ce yana mata ma yana kai musu ziyara wannan baiwar Allah ummu waraka binta Abdullah ya kasance yana kai mata ziyara lokaci bayan lokaci da yake mata ziyara wata nan take cewa ya rasulullahi abin da nake so shine ka sanya mana lada ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya mata lada ne wanda yake kira mata sallah sannan kuma bayan haka yusuf ya ta limani ya ce ya na sunya ta limani ya dinga yi ma yan gidan gaba ɗaya sallah kun ga nan wannan yake nuna mana har sai liman sun mutake to malamin sun yi a cekace a ta liman sun mace kamar imamu malik bin anas abin da yake shahara a mazhabar sa baya ganin liman sun mace kuma koda da dan uwan sa amma sauran malamai suna ganin halaskin ko da dama daga cikin malamai suna ganin ya halasta mace ta yi limanci amma da ɗan uwanta mata kamar yadda aka samu da ummu waraka bintu Abdullah limani ya ce kai sahabiya ɗin ma suna da yawa ba ita kaɗai ba ne wanda suka kasance a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam suna yin limanci za ta iya ma ɗan uwanta limanci amma maza ne ba za ta musu limanci wannan su ne kaɗan daga cikin matsaloli da malamai suka fi da ƙarƙashin wannan ayoyi kuri da yanayin lokaci da yanayin tattaban nan a shi yasa muke rage fa'idodi da matsaloli na ayoyi amma malamai sun kawo fa'idodi da matsaloli da suka fida a ƙarƙashin wannan aya sai kawai na ƙarshen ne wajen matsaloli guda 31 da fa'idodi na aya wannan kun ga ma'abuta irin yanzu yanzu kawai da lalabi hadisi kuma duka yana na alifatan na tafsiri aya ɗaya kawai fa'idodi 31 kun ga wannan idan za mu ce za mu dinga karanto wannan matsaloli da fa'idodi na aya ɗaya sai kasance rabin arzikin za mu yi shi a kan aya ɗaya kawai da shi yasa idan muka duba muka yi nazari sai mu killato mu taso wasu daga ciki wanda kuma ƴan uwa za su fa'idanta da shi da kuma al'umma wanda za su fa'idanta da shi sauran kuma nan gaba insha Allah ta'ala sai a ƙara tattauna muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace kuma da ma fa'ida na tafsirin Qur'ani a waya zuwa din karanta ba ni ba ke ba su fara. wannan ba a kiran shi tafsiri wannan ana kiran sa tarjuma shi yasa wasu malaman ma suka haramta shi kasa ba ne ba din ba ta sai da ba a shidda risala da Allah subhanahu wataala yake so ne ta yake so ta tafi ta ga kuma kiran wannan ba a ba shi yasa tafsiri dole mutum sai ya duba manyan da take da ake rubutu a kai yanzu ya duba fa'idodin ayoyi wanda zai karanta matsaloli irin limancin karamin yaro limancin mace yani wajibcin harafin sallan jama'a ire-iren waɗannan su ake da bukatuwa a kai shi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu dace kuma abin da muka faɗa ya ba mu daɗinsa inda kuma muke kuskure ya gafarta mana.